Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a kasan Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi kuna kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka Amina Buhari Auna ce daga birnin Washington DC tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 5 ga watan Yuni na shekara 2019 a cikin shirin mu na yanzu za ku je sharhin da wani kwararre yayi game da gurbacewar muhalli sakamakon wasu ayyukan bil'adama akan wannan batu yau muke son jin ra'ayinku ta yaya kuke ganin za a magance matsalolin gurbacewar muhalli a inda kuke lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 2655 za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta yi ne
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun ki amincewa da wani kira na zaman sasantawa tsakanin su da manyan dakarun sojojin kasar. Suna fadin cewa kiran da sojojin suka yi ba na gaskiya bane yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da auna masu zanga-zangar a wani farmaki wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 100 a wannan mako. A yau Laraba mai magana da yawun kungiyar masu zanga-zangar da ake kira Sudanese Professional Association ko kuma SPA a takaice Muhammad Yusuf Al-Mustafa ya faɗi cewa kiran da General Abdul Fattah Burhan yayi ba na gaske bane ya ba kuma da ba na gaske ne bane ba kuma sojojin da ke aiki a ƙarƙashin sa sun kashe ɗan Sudan kuma suna ci gaba da kisan amma a maimakon zaman sasancin kungiyar ta SPA wadda ke cikin hadakar kungiyar da ake kira Forces for Freedom and Change ko kuma FFC a takaice wato kungiyar da ke wakiltar masu zanga-zanga za ta ci gaba da zanga-zangar goyen bayan demokradiya dan tilastawa sojojin mulki ga farar hula. Shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da Prime Minister Burtaniya Theresa May da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da sauran shugabannin duniya a birnin Portsmouth da ke kudancin Burtaniya domin tunawa da dakarun hadakar kasashen nahiyar Turai da suka yi taron dangi suka kuma samu nasara akan sojojin Nazi. Taron ya kunshi kaɗe-kaɗe da karanto tarihin abin da ya faru a lokacin ciki har da inda shugaba Trump ya karanta addu'ar da tsohon shugaban Amurka Franklin Roosevelt ya taba karantawa masu sauraron radio bayan da aka fara mamayar sojojin na Nazi a shekarar 1944. Ita ma Sarauniyar Ingila Elizabeth II ta shiga cikin taron tare da tsofaffin dakaru da suka taka rawa a wannan rana wacce ake wa lakabi da D-Day. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiya ta Freedom House da ke nan Amurka ta ce yancin yan jaridu yana raguwa a duniya tare da yancin siyasa da kuma na walwala al'umma. A cikin wani rahoto da kungiyar mai zaman kanta take fitarwa a duk shekara wanda ake fitar a yau Laraba, kungiyar wacce ke zaman kanta ta ce yancin yan jaridu a duniya na fuskantar tawaye matuƙa sama da shekaru 10. Saboda ci gaba da cin zarafin kafofin watsa labarai masu zaman kansu a jihohi masu dokoki da kuma barazana ga masu aikin jarida da ƴancinsu na yau da kullum. A yau Laraba, shugaban hukumar da ke kula da harkokin bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai buƙatar kuɗaɗe na gaggawa don a magance yunwa a yankin Arewa maso gabashin nahiyar Afirka bayan da aka ƙara samun ƙarancin ruwan sama. Mark Lowcock ya ce zai saki dala miliyan 45 daga asusun gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya don taimakawa Somalia da Ethiopia da Kenya, amma ya ce ana buƙatar ƙarin kimanin dala miliyan 700 a wannan shekara don hana matsalar yunwa kamar wacce ta faru a Somalia a shekarar 2011. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 250,000. Daga cikin kuɗaɗen da aka rarraba, dala miliyan 30 na Somalia ne, dala miliyan 10 ga Ethiopia, da kuma dala miliyan 5 na Kenya. Na fi damuwa da Somalia, inda a ƙarshen shekara muna da tunanin akwai mutane miliyan 5.4 da ke fama da mummunan rashi. Sannan mutane miliyan 2.2 na iya kasancewa cikin mummunan yanayi, a cewar Lowcock, yayin da yake ganawa da wani ramin rukuni na manema labarai.
Zahra Aminu Fage ce ta karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 5 ga watan Yunin kowace shekara don ƙara jan hankalin jama'a akan muhimmancin kula da muhalli. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashe da yawa, musamman a nahiyar Afirka, ke fuskantar gurɓacewar yanayi, wanda wasu ayyukan bil'adama ke janyowa. To, ko ina mafita a wannan lamarin? Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani.
Ranar 5 ga watan Yuni na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya take keɓe domin muhalli. Akan haka, Litun Tubi Dr. Murtala Abubakar na Jami'ar Sokoto, masani a game da muhalli da yanayin ƙasa, wanda ya yi muna ƙarin haske kamar haka.
To, wala Hassan, gurɓacewar muhalli yakan faru ne ta yanayin abin da mu ɗan adam muke aikatawa a bayan ƙasa mafi yawa. Za ka iya ce mafi yawa ko dai irin misali a ce zubar da shara inda muka ga dama a bisa ka'ida ba, ko kuma zubar da ainihin wata guba ko wasu abubuwa ne da muke kwasowa daga gidajenmu, ko kuma irin yanayin ayyukan da muke yi waɗanda zai iya ainihin gurɓatar da ainihin yanayi na aiza ƙasa ko iska da muke shaƙa ko ruwa da dai sauran abubuwan da ake amfani da su.
Dokta, menene illar gurɓacewar muhalli?
Magana ta gaskiya illar shi yawa gare ta, amma dai babbar illar ita ce ainihin kamuwa da rashin lafiya a sanadiyar haka. Akwai cututtuka da dama waɗanda za ka iske sukan faru ne a sanadiyar ainihin gurɓacewar muhalli, ila shan ruwa mara kyau ko kuma shaƙar iska wanda wurin aka gurɓata da dai sauran ire-iren waɗannan. To, da yawa za ka iske a wasu unguwanni saboda yawan shara da ake zubarwa ta cika wuri ba zo aka kwashe ba kuma taro ba, especially idan aka yi mata ruwa haka za su ga taro ba tana wani wari, ma'ana tana can wani iska wanda irin ka shaƙe shi ba ka jin daɗi, sai kan ka kasanciya wannan guba ce kake shaƙa.
Irin cututtuka kamar irin su Ebola, irin su zazzabin ciwon sauro da sauransu, waɗannan suna da nasaba ko alaƙa da gurɓacewar muhalli?
Idan muka ɗauki malaria misali, za ka yake irin da ake cancantar shi kanshi sauro, za ka yake wuri ne inda an bar ruwa a kwance ba su gudana, ko kuma inda danshi yake nan yake samu yaje ya kwaya kwanshi, wuri ne wanda yake gurɓatacce a takaice. Cuta irin Ebola kuma za ka iske matiyar cututtuka ne masu biyar ainihin iska, idan mutum ya shaƙa yana iya samun matsala ƙwarai da gaske.
To, dokta, a tsakanin hayaƙin da ababen hawa kamar motoci da babura ke fitarwa da kuma waton jirgin shara, wani ya fi illa a wajen lafiyar bil'adama ko kuma wani ya fi gurɓata muhalli?
Da yanayin awo da aka yi a wannan hayaƙin da ake fitarwa ta motoci da babura da muke hawa da kuma yana hayaƙi na ƙone ita aiki da muke yi saboda girki da dai sauransu ko kuma irin hayakin da su masana'antu da su suke fitarwa ya fi illa saboda bar yake gurɓata yanayi.
To doctor, me ya kamata a yi domin kaucewa gurɓacewar muhalli da yanayi?
Matakan da za a ɗauka masu yawa ne ya ta'allaka daga wani irin yanayi kuka samu kanku, sannan me ya kamata a ce ku idan har muna son mu rage shi to dole sai mun canza yadda yanayin ainihin kunan mu yake. Idan motoci za mu rage hawa, idan tafiya ƙasa za mu kama yi, misali ba wai na ce dole sai kowa ya zo, amma dai ka rage ainihin commuting da yanayin ku kuma mu samu alternative daga shi wannan man da yake ba mu wannan aikin da muke tunani. Idan shara ce za mu zubar, mutane da inda ya kamata mu zubar da ita da kuma yadda ya kamata a kwashe ta, ba mu zo mu dora ta a magudanan ruwa ba, inda kila za a iya samun an rufe ainihin hanyoyin magudanan ruwa wanda zai iya haifar da ambaliya da ko kuma gurɓata yanayi. Da shuka itace yana bari rage ainihin waɗannan abubuwa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaida Hassan Umar Tambuwal, yau muna son jin ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin za a magance matsalolin gurɓacewar muhalli a inda kuke. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Madalla, ga kira nan ya shigo mana daga Bauchi. Wa nake tare da?
Barka da dare, kuna tare da Mudassir Muhammad Safa Balewa.
To Malam Mudassir, muna jin ka.
Wato matsalar muhallin nan ni abinda nake hange musamman ma a daidai wannan lokaci a kasashenmu na Afirka da lokacin damina ya fara sauka. dole sai mu mutane mun tashi mun hada hannu wajen tsaftace muhallin da muke rayuwa, domin saboda yanzu da muke zuwa ta shara banka ta yi gangara zuwa hanyoyin ruwa.
Haka.
Anta ke sai ke ga isharar ya zo ya cuce hanyoyin ruwa, ruwan ya yi ambaliya sai da an samu matsaloli.
Haka.
Sannan abu na biyu shi ne gaskiya kamar yadda shi masani ya yi bayani, wannan hayaki din nan ba karamin gurbata wuraren ne. Don saboda lokaci guda da ga idan hayakin ta zo sai ga numfashin mutum ka zai ɗau. Don haka lalle-lalle mu muke jawo kanmu matsalan, kuma babu wanda zai iya gyara mana sai mu ɗau. Saboda haka lalle ya kamata mu faɗaka mu yi ƙoƙari mu gyara muhallinmu don saboda kiwon lafiyarmu ta inganta. Na gode mu don sai Muhammad.
To mun gode Malam Mudassir. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
To za ka gabatar min da kanka?
Ne, ni ne Muhammadu Bello Gawra Ajam, mutum biyu da Taraba, Gaso Local Government.
To Malam Muhammad Bello, ko za ka ɗan rage muryar rediyon ka ko ka ɗan matsa daga kusa da rediyon naka?
Za a iya kashe shi. Maulidin da aka yi ne ban ji ba, ina jin abin da aka yi ana wani maulidi ake yi.
Maudu'in mu na yau shine ta yaya kuke ganin za a magance matsalolin gurɓacewar muhalli a inda kuke?
To da magance wannan gurɓacewar muhalli a yadda muke al'amura da wanda suke ya shafi mu talakawa, mu kiyaye abubuwan da ya kamata kamar tsara shara da abubuwan da ake a yi shi da yadda ya kamata a yi shi, mu ya mutu kuna kafin a koma ga maganan masu yi. Sannan ana neman taimako daga gwamnatin, ita ma akwai abin da ya kamata su gyaggyara guraren da za ta shashare, domin ita za ta kawo agajinta mu gama da mu samu da za a samu sauƙin yanayi a lamarin. Kuma ina kuma farin ciki da saduwa da ku, don kullum na neman lambar naku baya tafiya. Ina gaida kuma da kowa a yanda kuke. Allah ya ba ni sa'a da kira ku. Ina mahabi da zuwa na, kuma na gaishe ku da gaba
ɗaya. Mu ma muna murna yau ka same mu. Mun gode Malam Muhammad. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga kira na gaba nan daga Niger. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Salamu alaikum. Salamu.
Daga wani, daga ina kake kiran mu?
Daga Huntsuwa, a karamar hukumar Huntsuwa jihar Katsina.
To, madalla, za ka gabatar min da kanka?
Sunana Ahmadu Abdulhamidu Kongwai.
To, Malam Ahmadu, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Wato ra'ayina, muhimmin abu shafta gida da san muhalli da share kuta da kuma da dukkanin da karanta take, ita kuma hukuma ta taimaka da fashewa da ta isa gari.
To amma ana misali kana sani cewa matsanancin zafin da aka shiga wannan shekara illa ce na gurɓacewar muhalli?
To kuma akwai ƙarin bayani da zan yi, domin da mu talakawa da hukuma da gaske da dashen itatuwa a dazuka da gonaki shi ma zai rage mana wannan zahin.
Haka. To zaka, akwai shawaran da zaka bada?
Shawaran da zan bada, lallai daga mu talakawa har gwamnati faɗin abu a baki a riƙa ƙoƙarin aiwatar da shi, saboda a nuna muhimmanci shi. Mu dai yanzu nan local gwamnatin Huntsuwa, tsakani da Allah, gwamnati tana iya kokarin ta wajen tsaftace muhalli.
To alhamdulillah,
kuma talakawa suna taimakawa kwarai. Yanzu abubuwan da zai damu mu sai kashe itatuwa a daji da sauransu, wanda ya kamata a saka mu abun birki tare da sauran doka, domin ka samu sauƙin zahi a yankin mu, ma da sahara ta neman ta shigo mana.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ahmadu daga jihar Katsina. Yanzu kuma wa muke da shi daga Kaduna?
To sunana Murtala ne Hajiya, kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Ra'ayina shine Hajiya, a kaman mu ce a Najeriya, yadda ne nazari irin nawa, kusa in ce matsalar na talakawa 30 na gwamnati 70. Misali shine cewa ya kamata a ce an samu mana wutar lantarki kin ga za a daina irin amfani da gawayi da itace a samu gas da karazin da a farashi mai sauki to ai hatta irin da ake cewa ma bishoyi ana sa shi a daji zai sauki amma babu cikakken wuta dole ne kaje ka ce gawayi ka daure girki so biyu so uku a rana
to ai malamin tana
kuma sai ya kamata a ce gwamnati kan na'am
kerosene ai da iskan gas duk kuma suna bada nasu gudunmuwa wurin gurbacewar muhalli
haka to amma ba kamar irin shi chakola haka da shi firewood haka itace ba kuma kin ga ya kamata a ce kamfanin da suke abinci ko abin sha na leda gwamnati ta sa musu ido sosai su rage yin abubuwa a ce a leda din nan ko kuma irin cekawa wannan roba din nan da haka muke ƙara kira mai tauna gwamnati a ce maganan wutar lantarkin nan ta ƙara yin bincike akan wanda ta za ta bincika domin a samu wuta dan a samu sauƙin gurɓata muhalli da fatan za ku ta yi lafiya
to mun gode kware da gaske malam Murtala daga Rigasa Kaduna ga bayanan yana shigo mana daga Jigawa
to nene Aminu sarki tsohon soja da kaiyawa
to malam Aminu menene ra'ayinka
hello
malam Aminu muna jin ka
yawa wannan abu da hukunta sana da dawo da ake gobe da ake yi
wayan malam Aminu ya tsinke amma kuma yanzu bari mu leka jihar Plateau wa muke da shi daga Jos
malam Abdullahi ne
to malam Abdullahi menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau
maudu'in da ina sanarwa kwarai na da ku shara na muhalli ko
tsaftace muhalli eh
yawa to wannan abubuwa yana son a yi wa kai tanadi kana bin koda wani abu ne a tsakaka muhalli a yi shara mai kyau duk lokacin da aka ce za a yi shara mai kyau za a sabi shi da kyau kuma ba za ka samu sauro ko wasu kudaje suna ta damu ku ba
to malam Abdullahi in an yi sharan ina kake ganin ya kamata a ringa zubar da su
sharan nan idan aka tanada shi akwai inda ake samun wukayen rami a gefe wadda za a riga dubba shi a ciki ana tare da shi akwai masu zuwa su kwashi su je su kai shi gona sannan kuma idan kuma gwenis ne wurin da ruwa ke bi a tsaftata shi a gyara shi da kyau domin shi ne kyakkyawan manufa wadda mutum zai tanadi da tsaftar rayuwarsa
to
in ba haka ba sauro da kudaje munana ya fi lika an daban mutum
to mun gode kwarai da gaske malam Abdullahi da ra'ayinka to jama'a har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Jaman kungiyar club din dinki cikin ligin kasar Ghana Kojo Piano yayi kira ga kuma sasan ciko tako da tanye ra'ayinta na ficewa daga wasan kusa da na karshe na gasa na musamman na hukumar kwallon kafar kasar Ghana kuma sasan ciko tako a cikin wani jawabi da aka gabatar a ranar talata ta baya da sanarwar ra'ayinta na janyewa daga wannan gasa dalilin wasu rashin adalci dangane da hukunci da kikiwaye da wannan gasa nuna cewar sun janye daga rukunin farko na gasar adalilin gazawar kwamitin daidaita sha'anin kwallon kafan kasar Ghana wurin biyewa bukatunta a shari'anci na canja filin wasa da kuma rabon abinda da a samu na shiga kallon wasan na kusa da na ƙarshe da kwatakwa za ta buga da Accra House of Oak in ji jawabin sai dai chairman clubs da ke buga ligin kasar Ghana Kojo Piano a yayin da wannan magana ya taso ya yi kira ga kuma sai a tantance
Kwatoko da ta yi kokari ta janye ra'ayin nata in zai yi dukanmu ai mun marawa kuma sasan Kwatoko a yayin campaign ta Africa saboda haka muna kira gare su da su janye wannan ra'ayi nasu su fito su kara a wannan wasa saboda kwallon kafar Ghana inji Kojo Fieno babban jami'in zartarwa na ajinihin Magadan Groups of Companies Dr. Daniel Mokoli ya bayyana cewa a hakikanin gaskiya yayin niyyar daukan nauyin Accra Great Olympics da ke wasa a rukunin farko amma ya janye shirin nasa a dalilin hali na wasannin motsa jiki a nan kasar game da abin da ya ce ne tafiyar da sha'anin kwallo a Ghana yana da tauri abin da ke bukatan yawan jari da albarkatu kwallon kafar Ghana na da tauri a dalilin haka na canza ra'ayi na da na dauka na farko dangane da mallakar Accra Great Olympics yake fada Shugaban kungiyar kawance na kasar Ghana na magoya bayan Black Stars Ibrahim Bwachi wanda aka fi sani da One Man Supporter ya bayyana cewar gwamnati za ta dauke nauyin magoya bayan Black Stars 100 zuwa gasar cin kofin Africa da za a yi a kasar Masar. A ƙarshe dai shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi kira ga ƴan wasan Black Stars da su girmama kocin su Kwesi Appiah sa'annan kuma shi kuma captain insu Andrew Dede Ayu shi kuma ya kamata su girmama shi yanda ya kamata yana mai fadan cewar muddin dai ba za su girmama waɗannan shugabanni nasu ba to samun yin galaba har su lashe wannan kofi na Africa da aka jima ana karancin cin sa zai yi wuya saboda haka yake gargadin su su girmama su da irin umarni ko kuma shawarwari da za su rinka ba su da haka za su yi galaba a wannan gasa inda za su farantawa al'umman Ghana gabaki daya ransu da zaran sun lashe wannan kofi da wannan labari na shugaban kasar Ghana ga Black Stars muka so karshen labarin wasannin na yau Ridwan Lamoktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Yanzu kuma ga Zahra Aminu Fage da labarai amma a takaice.
Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun ki amincewa da wani kira na zaman sasantawa tsakanin su da manyan dakarun sojojin kasar suna fadin cewa kiran da sojojin suka yi ba na gaskiya bane yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da auna masu zanga-zanga. A wani farmaki wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 100 a wannan makon Shugaban Amurka Donald Trump ya hadu da Prime Minister Burtaniya Theresa May da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da sauran shugabannin duniya a birnin Portsmouth dake kudancin Burtaniya domin tunawa da dakarun hadakar kasashen nahiyar Turai da suka yi taron dangi suka kuma samu nasara akan sojojin Nazi. Kungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiya ta Freedom House dake nan Amurka ta ce yancin yan jarida yana raguwa a duniya tare da yancin siyasa da kuma walwalar al'umma. A cikin rahoton da kungiyar mai zaman kanta take fitarwa a duk shekara wanda aka fitar a yau Laraba kungiyar ta ce yancin yan jarida a duniya na fuskantar tawaye matuƙa sama da shekaru 10 saboda ci gaba da cin zarafin kafofin watsa labarai masu zaman kansu
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Zahra Aminu Fage ta tattaya ni gabatar da shirin da kuma Mrs Julie Levis Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da engineer mu na yau Mr Rob Amina Buhari Auna ke cewa ku kwana lafiya